من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 28 غواتن بير واتن جماد الثاني جماد الأولى عفوا هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرن مكة زوا مدينة da shekara 1447 wanda yazo daidai da 9 ga watan 11 19 kai ga watan 11 a Gregorian calendar 2025 wannan shine kase din mu na 12 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin min wasayar salafi lishababi daga cikin wasiyoyin magabata ga matasa littafin fadilatu Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badri alayhi rahmatullahi al-mutatabi'a wanda muke gabatar da wannan karatu a wannan masallaci mai albarka masallacin Mowa Muhammad Kambu dake nan cikin garin Gombe anan anguwar Fantami Malam Kuri bayan primary school wanda in jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a wasiya ta 8 mun kammala da ita yau kuma za mu tashi kan doron wasiya ta 9 daga cikin wasiyoyin da magabata suka yi mana a matsayin mu na matasa muna masu neman agaji da taimakon Allah sai mu ce malam yace alwasiyatu tasi'a wasiya ta 9 wa min jumlatu wasayas salafi lishababi yana daga cikin wasiyoyin da magabata suka yi wa matasa ma jaa an ja'fari shine abin da yazo daga Ja'far qala Ja'far yace kana thabitunul bunani yu yakhruju ilaina wani babban malami da ake cewa thabitunul bunani ya kasance yana fitowa zuwa gare mu wa kad jalasna fil qiblati mun zauna muna fuskantar alqibla ko muna addu'o'i ko muna karatu ko muna wani abu fa yaqulu sai yace mana ya ma'asharar shababi ya ku taron matasa hiltum baini wa baina rabbi kun sha makance tsakani na da ubangiji da an asjuda lahu gabarin na masa sujjada ina so ne sujjada ga ubangiji amma kun hana ni wa kana qad hubbibtu ilayhi salatu kuma ni an riga an so yadda ni yawan sallah ga Allah ina son yawan yin sallah ga ubangiji amma kun hana ni kafin mu je zuwa ga sharshin wannan magana kamar yadda Abu Nu'aym ya kawo ta a cikin Hilyatul Awliya mujalladi na biyu shafi na 322 abinda wannan magana take nufi shine hi thabitul bunani yakan yawan shigo masallaci yana sallan nafilfili yana yin karatun Qur'ani yana wasu ibadu to sai a samu wasu matasa su kuma sai su shigo masallaci ba komai suke ba illa hira kasa akwai irin wannan sai ga masallaci aka su kashi biyu masu ibada da karatun Qur'ani na yi masu surutu da hayaniya su ma suna yi to shine wata rana sai ya kalle su yace ya ku waɗannan matasa kun fasha makance tsakani na da ubangiji na ma'ana kun hana ni yin sallah ina so ne mar sujjada amma kun hana ni yace alhalin ni kuwa an riga an so yadda ni yawan sallah ga ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya sani ina yawan son yin sallah na nafila ko ta farilla to ku kuma yanzu kun zo kun cika ni da surutu kun hana mu mu ibada kun hana mu mu abin da ya kamata na ibada ga Allah subhanahu wataala kafin mu je zuwa ga bayanan da malam yayi anan wannan ya nuna kenan ashe matasa daga cikin abin da ya kamata su guda ko su nisanta shine shiga masallaci da niyyar yin hirarraki da taduka da tattauna wasu matsaloli tsakankaninsu wannan ba karamin sharri bane yana da kyau idan ka shigo masallaci ɗayan biyu in ma kai karatu ko kai sallah ko kai wata ibada imma duka masallacin an shigo ne dan tattauna masalar anguwa ko masalar wani daga cikin wanda yake cikin wata damuwa a wannan anguwar ko a wannan layin amma in dai ba generally gaba ɗaya masallacin an hadu ne dan tattaunawa ba ba daidai bane wasu sun shigo dan yin ibada kai kuma ka shigo kawai ka dinga surutu ka dinga hira ka dinga tattauna wasu abubuwa ka hana wanda suka zo wannan masallaci yin ibada me yasa muka faɗi wannan shin jama'a tsakani da Allah shin masallaci an gina shi ne dan yin ibada ko kuma an gina shi ne dan yin hira da tadi an gina shi ne dan yin ibada me ye dalilin mu akan wannan Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan lalle ku sani masallaci dakunan Allah ne mallakar Allah ne ba mallakar wani bane ko wanda ya gina shi daga ranar da ya gina ya fita a hannunsa ya koma hannun Allah ina fata an gane dan haka yanzu ba wanda ake ambata a cikin sa sai waye sai Allah to daidai ne wani ya shigo ya dinga hira da tadi to muka ga akwai masu ibada dayan biyu ko dai mu bari he sun gama su ko kuma mu fita mu nemi wani guri mu zauna domin gabatar da hulɗar gaban mu amma ba daidai bane mu zo mu wasu na ibada wasu kuma suna surutu shine Thabitun al-Bunani ya faɗa waɗannan matasa cewa kun sha makance tsakani na da Allah kun hada ni in bauta mar ina fata an fahimta shine yake fada yake cewa yushiru rahimahullahu ila ba'd shababi Thabitun al-Bunani yana ishara ga wasu daga cikin matasa anna ba'd shababi alladhina ila anna ba'd shababi alladhina yaltaquna wa yajtami'una fil masjid ga irin waɗannan matasa da suke yin halka suke haduwa suke tattaruwa a cikin masallaci wa yastagluna fursatan liqa'ihim bi asdiqa'ihim fil masjidi sai sai zamanto sirri batu wannan wato dama na haduwar su da abokai a cikin wannan masallaci bil ahadithil janibiyya da hadisi ko maganganun da suka shafi bangaren rayuwar su ina fata an fahimta ba maganganu waɗanda suke da alaka da bautawa Allah ba ba maganganu waɗanda suke da alaka da ibada ba a maganganu wanda suka shafi abin da ya shafi rayuwar su kun gane magana da kyau ko bil ahadisil janibiyya wa yakunu ila jawarihim man jaa al masjid li ya'budu Allah kuma sai ya zama a lokacin ga wasu a gefan su su kuma sun zo ne dan su bautawa Allah subhanahu wa ta'ala wa yatuma inna fi salatihi kuma ya samu nutsuwa a cikin sallar sa wannan ya sa na tuno annabi sallallahu alaihi wa sallama sau da yawa sai ya ce arhina ya bilalu bis salati bilalu hutar mana da rayin mu ta hanyar yin sallah ina ma'anar haka lokacin sallah yayi bilalu buga mana kiran sallah mu zo mu yi sallah yasa a cikin ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama yace waj'ilat qurrata aini fi salati nutsuwa da kwanciyar hankali na an saka min ita a cikin sallah ne yayin da wani idan an kwarma kiran sallah yake jin ransa ya baci in an kwarma kiran sallah yake yanzu liman ya dame shi ko ladan ya gallabe shi to shi kuma annabi lokacin da aka ainihin wato kira sallah a lokacin yake samun nutsuwa lokacin da yazo ya kabbarta Allahu akbar tafarilla ko ta nafila to a lokacin yake samun nutsuwa a cikin al'amarin rayuwar shi yasa yace inna salata tanha anil fahasha'i wal munkari yace wala zikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'una inna salata lalle sallah tanha anil fahasha'i wal munkar tana hana al fasha tana hana mugun aiki Allah yace wala zikrullahi akbar ka sani ambaton Allah hi ne mafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'una Allah yana sanar da abinda ainihin wato kuke aikatawa ina fata an fahimta Allah yace hafizu ala salawati was salatul wusta sai yace menene wa qumu lillahi qanitina hafizu ala salawat ya ku al'ummar musulmi ku kiyaye salloli was salatul wusta musamman sallar tsakiya wanda suka ce sallar kaza wanda suka ce sallar kaza hadisin nan na Aisha daga zakawan ta tabbatar da cewa salatul asr sallar al-asr da hadisin bukhari da muslim sun tabbatar da cewa salatul asr ita ce salatul wusta ina fata an fahimta wa qumu lillahi qanitina Allah yace ku tsayu ga Allah kuna masu kankan da kai da mika wuyan ku zuwa gare shi an gane maganar da kyau ko to dan haka sai ya zamanto ga wani a gefe yana so yayi ibada amma wasu suna ta surutu wa yatma'innu fi salatihi wa yakhsha, yana so ya samu khushu'i a cikin sallah. Fa yaquluna bainahu wa baina salatihi, sai su dinga shamakance tsakanin sa da ainihin wato sallar sa. Yasa Allah yace wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharuna, kusanin Allah ya ga dama zai iya shamakance tsakanin mutun da zuciyar shi. Ina fata an fahimta. Yawwa, ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum, sai yace wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, dan haka fala hamma ishtagalu fil masjidi bil ibadati, babu wani falahum istagalu fil masjidi bil ibada, basu ainihin wato shagaltu su da ibada a wannan masallaci ba. Wa dhikra lillah, basu shagaltu da yi wa Allah ambato ba. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, sai yace wasabbihuhu bukratan wa asila, yace walahum taraku man ja'a liya'budallaha fil masjidi, kuma su basu bar wanda yazo ma'ana ya bauta wa Allah a masallacin nan ba. Ina ma'anar wannan magana? Su basu zo suka yi ibada ba, sannan su basu bar wani ya bauta wa Allah ba. Don Allah mai amfanin zaman waɗannan a cikin masallaci jama'a? Mutumin da yazo masallaci hi ba ibada yake ba, sannan wanda yazo ibada bai bar shi ya samu nutsuwar yin ibada ba, don Allah shi wannan mai amfanin zuwan sa masallacin? Babu amfani. Idan hira ne, akwai guraren hira, akwai dakali a kofar gida, akwai itatuwa da aka ajiye, akwai falanka, akwai ɗakinka na gwauraye da muzure da tuzure da mundukaye da gwarangwami, to ka tafi can ka je kai ta hiranka, ba shi kenan ba? An ga magana da kyau, eh gaskiya ne, baba gara a gaya musu ai. Sai ka tafi can wannan inda kake fulo da jarka, da inda kake tusa riga da wando a cikin fulo ko a cikin abin nan gajeren wando, ka zuge da ta zuge. To sai ka tafi can ka je kai hirar. Amma nan dai ba gurin menene ba, ba gurin hira ba ne, ba gurin taɗi ba ne, gurin ibada ne. Ko ka yi ibada, ko ka yi shiru ka bar masu ibada, ko kuma ka je kai fulo da jarka in ya so kai ta hiraka. An gane maganar da kyau ko? Yawwa, to wannan shi ne. To shi ne yake cewa walahum taraku man ja'a liya'budallaha fil masjid, su ba su bar wanda ya zo da nufin yin ibada a masallacin nan ba. Sun hana masu ibada, kuma su ba su yi ibada ba. To wannan yana daga cikin abin da ya kamata matasa mu ainihin wato gane. To a masallaci ɗakin Allah ne, an ainihin wato abin nan ɗinsa ne don a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fata an fahimta. An yashtagila bil ibada, sun hana shi ya shagaltu da yin ibada. Wa yuqbila alaiha, ko kuma ya fuskanci wannan ibada ɗin kai tsaye, sun hana shi ya yi wannan, su kuma su yi ba. Don haka wannan dai wasiya ce ga matasa, cewa su ji tsoron Allah, su kiyaye wannan. Sai malam ya ce wa lihadha, saboda haka, fa mimma yahtaju yana daga cikin abin da ake bukata, an yatanabbaha lahu shabu, matashi ya fadako a kansa, mura'atu hurmatil masjidi, kiyaye alfarmar masallaci. Masallaci yana da alfarma, yana da daraja, don haka ana bukatar duk musulmi ya kula da alfarmar masallaci. Ku duba jama'a, wai yanzu an kai matakin da ba wai ganin wanda suke shigowa su yi warigi da wasa a masallaci ba. Yanzu an kai matakin da mutane suna sallah jama'a, za a samu wani kasurgumin dan ta'adda ya je gaba ɗaya ya buɗe musu wuta ya kashe su. Ku duba abubuwan da suka faru a wasu jahoshi da wasu garuruwa, wanda haka kawai mutane suna sallah da asuba, malam sai ka ji wasu kawai sun shigo ta baya ko ta gaba ko ta gefe ko ta kaza, kawai sai dai ka ji fa kawai ana harbin mutane. Wani kuma a dauki gawarsa shame cikin jini. Shi malam aka kashe malam Ja'far Mahamudu Adam, yana jan sallar asuba, yana karanta ayoyin da suke tambihi game da kiyama da masifar da ke cikinta. Yana karanta innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, masu bin sa sallah wanda Allah ya sa su wannan harbe bai same su ba, suka ce a daidai wannan gurin aka harbu bawan Allah nan, yace su suna ganin kiyama tana nesa, Allah yace wa narahu qariban mu ko muna ganin ta ga tanan a kusa har ta zo Malam Jafar kamar yana cewa suna ganin mutuwa ta tana nesa ai ga mutuwar ma ta zo ta eh shine mafi zaka iya daukar fassarar da wannan ma'anar to wannan yana daga cikin wulakanta masallaci jama'a masallacin Ka'aba tun zamanin jahiliya zamanin fa ba musulunci fa idan mutun yana so ya tsire daga masifar wani Ka'aba yake gudowa yasa Allah ya ce ja'ala Allahu al-Ka'batal Baytal Harama qiyaman lin-nas Allah ya sanya masallacin Ka'aba dakin Allah qiyaman lin-nas wani guri da yake sa mutane su samu nutsuwa wani guri da aka dan fara zukatan mutane da wannan gurin a wani guri Allah ya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wannan masallaci da kuke gani Allah ya sanya shi amintacce ne ga ainihin wato bayin Allah amintacce ne inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin sai yace fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim sai yace wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah madaukakin sarki yace mafi farkon dakin da aka dasa wa musulmi mu'mine a doran kasa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata hine wannan wanda yake garin bakka domin makka ana ce mata makka ana ce mata bakka duka da tabbata qur'ani da sunna duk sun tabbatar lalladhi bi bakkata wannan gari wannan masallaci da aka gina garin makka Allah yace to hine dakin farko da muka dasa wa al'ummar musulmi mubarakan daki ne mai albarka wa hudan shiriya ne lil alamin daga sauran talikai gabaki daga sauran halittu ga sauran mutane sai Allah ya ce fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim a jikin wannan masallaci da daura da shi akwai ayoyi bayyinannu hadda maqamu ibrahim ma a wannan gurin gurin da annabi ibrahim ya tsaya yayi tubali a gurin wajen takawa a miko masa block ɗansa annabi isma'il ya miko masa block su gina Allah ya ce hadda wannan gurin maqamu ibrahim sai Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina duk mutumin da ya shiga wannan masallaci to ya zama amintacce bai da matsala dan haka duk masifar da ka dauko in ka tafi garin makka sai Allah ya ce to tunda ka zo mun yafe ma daga kaje kai addu'a sai ka ji hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace man hajja wanda ya haji falam yarfus bai yi kwarkwasa ba walam yafsuk bai yi fasikanci ba raja'a ka yaumi waladathu ummuhu zai dawo gida Najeriya kamar ranar da uwar shi ta haife shi inji annabi muhammadu duk wannan albarkar masallaci ce Allah yake faɗa mana annabi ke faɗa mana amma yau an samu wasu gungayen mutane marasa mutunci sai mutane sun shiga wannan daki wanda yafi kowanne guri aminci inji Allah amma sai a kai musu hari a harbe su a karkashe su saboda tsabar rashin ganin mutuncin Allah da mutuncin annabi Muhammad da kuma rashin ganin mutuncin sha'air na al-Islam wato alamomi na musulunci Allah yace zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha madha fada mana da sauri fa innaha min taqawul qulub duk mutumin da ya girmama sha'air wato alamomi da suke nuna darajar musulunci Allah ya ce to wannan ko shaida yana da tsoron Allah a cikin zuciyarsa dan haka in an ganka kana hidimar masallaci ko kana yi wa masallaci shara ko kana gina masallaci ko duk aikin da ya taso na masallaci kana yi ko kuma kana limanci ko kana ladanci ko kana cikin yan committee ko duk wata hidima ta masallaci kana shiga cikin ta baka dauki masu wannan hidimar marasa aikin yi ba Allah ya ce kana da tsoron Allah na fata ana fahimtar magana alama ce ta tsoron Allah a ganka cikin wannan hidimar alama ce ta kai mutumin kirki ne a dinga ganin cewa kana yi wa wannan daki na Allah hidima to saboda haka magabata suna kula da wannan kada ayi wasa da wannan dan haka sai yace wali hadha saboda haka fa mimma yuhtaju yana daga cikin abin da ake bukata an yatanabbaha lahu shabu matashi musulmi ya kula da shi ya ankara mura'atu hurmatil masjidi shine kula da alfarmar masallaci, wa mura'atu hurmati wa makanati ahlil masjidi, kaji ko, da kuma kula da alfarma da matsayin ma'abota raya masallaci. Duk wanda ka gani daga an kwarma kiran sallah zaka ga ya kamo hanya. Duk wanda ka gani karfe 12 yazo yana kokarin bude masallaci yace wani ina ki, yana hura makirfon zai kira sallah, ya dauki tsuntsaya yana shara. Wallahi tallahi ka mutunta wannan mutumin, yana daga cikin mutunta addini da kuma mutunta annabi Muhammadu. Amma in kana daukar wadannan a matsayin mutanen banza, wallahi kai ne mutumin banza wallahi. Jama'a na fahimtar magana da ke ku? Yawwa. Wa mura'atu wa tuhurmati wa makanati ahli almasjidi, da kula da alfarmar wanda suke kula da masallaci. Sai ce li Allah yashguluhum bi umurin janibiyya anil ibadati wattumaninati wal khushu'i fi ssalah, saboda kar ya ainihin wato shagaltar da su da wasu al'amura da suka shafe shi daga barin su bar ibada ko su samu ba su samu nutsuwa a cikin ibadar su ba da khushu'i a cikin sallar su ba. Ka kirmama waɗannan mutane. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace, idan kuka ga mutum qalbuhu mu'allaqun bil masajidi, zuciyarsa ta makalkali wa masallaci, fashhadu lahu bil imani, ku ba da shaida wannan mutumin yana da imani. Manzo Allah ya ce, in dai kuka ga mutum zuciyarsa ta damfaru da masallaci ko, annabi ya ce to ku taida wannan mutumin mai imani ne. Allah ya ƙara mana imani. Amin. Nahika an mastajadda fi hadha az-zamani min wasa'il al-ittisal allati yahmilu hashabu fi jaybihi, yace wannan malami yana fada wa matasan nan ne, nahika yana mai hana ka, an mastajadda fi hadha az-zaman, game da abin da ya zama ruwan dare, ya zama abin takeici, abin bakin ciki a wannan zamani namu, min wasa'il al-ittisalati, na daga hanyoyin sadarwa, yine wasa'il al-ittisalat, hanyoyin sadarwa, allati yahmilu hashabu fi jaybihi, wanda zaka ga matashi ya saka wata waya a aljihunsa, farubbama ashgalan nasa fi salatihim biranini hatifihi, sau da yawa zaka ga ya shagaltar da masu sallah da ringington na ainihin wato waya sahine raninul hatif fine ringington, na fata an fahimta. Yace sau da yawa za a ga mutum ya shigo da wata gabjejiyar wayarsa a silent, na rantse da Allah idan a gaban sarki kake baka bukata sai an ce ka sa waya a silent, ko ba haka bane baba? Director, in mutum gaban sarkin Gombe yake ko gaban wani abu sai an ce mare sa waya a silent, mutum kar ya sa mana, ana bugowa wallahi sallaman sarki ya gaura mamari, na rantse da Allah. Amma dan an raina Allah kawai sai mutum ya shigo wayarsa tana abin nan. Akwai wani limami, ka san akwai wata waya da aka yi amma yanzu ta bata ba a samunta, mu masu sana'ar wayoyi yanzu mun ta neman ta ba mu samu ta ba, sunan ta mu ita wannan wayar, idan an zo sai ya saho ba a cewa mutum ya kashe ta, saboda kafin ka kashe ta ba sai ta gallabi kowa tukunna, kashe ta ma kansa bala'i ne, dan haka sai ya ce masu wayoyi su sa su a silent ko su kashe, memo kuma ya cire batir. In dai wayar ka mo ne to kar ka kashe ta, dan kashe ta ma masifa ne, kafin ta mutu sai ta gallabi kowa a masallacin har liman he ta batar da shi hadda, to kawai maganin ta ita kawai ka cire bayan he ka zare batir din, ba shi kenan ba wata kara ba. To shine yace farubbama ashgalan nasa fi salatihim biranini hatifihi, sau da yawa za ka ga mutum ya shagaltar da mutane a cikin sallarsu, biranini hatifihi da ringington na wayarsa, au biraddihi alal hatif, ko kuma da daga waya, wallahi wani ana sallah kuna sallah wallahi zai daga waya, hello kana ji na, na ce ka same ni a guri kaza, kuna sallah fa, shi ya bar sallar ya zo yana amsa waya. Yace to wani da irin wannan yake shagaltar da waye da mutane game da sallar su, au nahwi zalika, ko wani a makamancin haka, mimma yuhdithu lin nasi, daga cikin abin da aka kawo wa mutane tashwishar dan luda musu sallar su fi salatihim a cikin sallar su wa adamin rahati da kuma rahin samun nutsuwa wa tumaninati da kuma samun ainihin wato hutu da nutsuwa a cikin sallah sai a zo ana taiwa mutane irin wannan a masallaci wanda wannan ba daidai bane ina fata an fahimci magana wannan shi ya kawo mu wasiya ta goma mun kama da wasiya ta tara Allah ya ba mu ladan abin da muka ji al wasiyatul ashira wasiya ta tara abin nan ta goma wa min jumlati wasaya salafi li shababi daga cikin wasiyoyi na magabata game da matasa ma jaa an muhammadu bin suqata qala shine abin da aka samu daga muhammad dan suqa qala yace laqiyani maimun bin mihran maimun dan mihran ya gamu da ni fa qultu sai nace masa hayyakallah Allah ya raya mana kai ya sheikh faƙala sai ce hadhihi tahiyatu shababi wannan ai gaisuwar yara kake mun gaisuwar matasa kake mun kul bisalami kace assalamu alaikum ai sallim kace assalamu alaikum shine gaisuwa amu ka zo ka ce mun hayyakallah to ai gara ma shi hayyakallah yace in wannan zai ce bobi ya kai ne wani ya ce muguya kuma ya haka yi ne la haula wala quwwata illa billah ina fata an fahimci magana kaga garahi ma hayyakallahu yace Allah ya raya ka amma duk da haka yaman raddi yace a wannan ba ita ce gaisuwa an gamu ba assalamu alaikum ita ce gaisuwa amma yanzu matasa mai suke cewa ma ya haka yi ne muguya yaya faras din ne kan me ake ciki game da kwaram ka dinga jin wasu yaruka malan ka rasa la mahalla laha min al-irabi su ba fulatanci ba su ba bolanci ba su ba teranci ba su ba komai ba ka ji ana ta kukkulla abubuwa na fata an fahimta ai dazu-dazun nan muka yi fare daga fare kawai muka yi wase daga wase kawai sai muka yi fisha sai muka yi har kawai sai muka wafi an gama magana kai duk baka san me aka tattauna ba kuma wallahi su sun san me suke nufi kai gayu mutanen Allah yara da manyan wanduna ina fata a fahimta to duk wannan ba musulunci bane wallahi mutane su dawo gaisuwa ta musulunci da ganawa ta musulunci da wane ne na musulunci to shine yayi masa gaisuwa hayyakallah yace a dakata hadhihi tahiyatu shababi wannan ai gaisuwar matasa kai mun gaisuwar yara gaisuwar marasa lissafi kai mun kul bisalami kace assalamu alaikum an gane maganar da kike ko yace abin da ya kamata kace min kenan an gane maganar to shine wannan magana ta sa ita ma al-imamu abu nu'aymin ya fitar da ita a cikin al-hilatul awliya'i mujalladi na 4 shafi na ainihin wato 86 ya faɗi wannan magana cewa abinda maimun dan mihran ya gaya mar kenan cewa da yace masa hayyakallah yace a'a karka ainihin wato ce min hayyakallah to kafin mu ci gaba bari mu ji me Allah madaukakin sarki ya faɗa ne game da assalamu alaikum dinnan kuma mu ji hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da wannan a cikin suratul nisaa aya ta 94 Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi ya kuma su imani idan kuka buga a doran kasa kun tafi ko neman kuɗi ko jihadi ko wani abu fatabayyanu to kafin ku yanke hukunci akan mutane ku yi bincike ina fata an fahimta wala taqulu liman alqa ilaykum salama kaji ko kar ku yadda duk wanda ya ce muku assalamu alaikum kar ku ce masa lasta mu'minan kai ba mu'mini bane in dai mutun ya muku sallama inji Allah yace to kar ku yadda ku masa hukuncin kafiri koda ko yayi wannan sallamar dan ya yaudare ku ya nuna yana tare da ku to ku dai ku yi amfani da zahiri saboda sun ce umirna an nashtagila bizawahir wala nashtagila bilbinini bilbawati an umarce mu da mu dinga shagaltuwa da zahirin mutane abinda suka koye mana babu ruwan mu da shi da haka mutum yazo ya ce ma assalamu alaikum sai ka ainihin wato amsa ya fa a wata a Allah ya ce wa idza quyitum bi tahiyatin yace me fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha wa idza quyitum in akai muku sallama kaga ba a ce in musulmi ba ko in wani kaza ba kawai in dai aka ce maka assalamu alaikum to ka amsa na fata an fahimta bi tahiyatin da sallama ta musulunci fa hayyu bi ahsana minha kuma ku gaihe da mutun da mafi kyawun wannan sallama aw rudduha ko kuma ku mai da kwatankwacinta an gane magana da kyau ko da aka yace kar ku fada taftaguna ardal hayatid dunya kuna masu neman rayu abin nan wato dan tamani na nan duniya sai Allah ya ce fa indallahi magani mukathira ku sani Allah yana da ainihin wato ganimomi da yawa kar ku ce wannan ba musulmi bane ku make shi ku deba kudin sa a'a ku bar shi Allah ya hada ku da wanda ba musulmi bane ya so ku yake shi ku ci ganimar sa kadhalika kuntum min qablu aida kuma ba musulman bane famanallahu alaikum daga baya sai Allah ya muku baiwa kuka dawo mu'mini haka ne jama'a ko ba haka ba dukkan mu da mun san addinin ne ba haka mu ma muke ba mu sani ba daga baya duk Allah ya ilmantar da mu ya ganar da mu duka gani to ya kamata mu tausayawa kuma wanda Allah bai ganar da shi ba kar mu yanke mar hukunci kada mu ainihin wato abin nan ina fata an fahimta fata bayyano dan haka Allah ya ce ku yi bincike inna Allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah mai ba ku labari ne game da abin da kuka aikata cikin suratul maida aya ta ainihin wato 16 Allah madaukakin sarki yace yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subulas salami Allah yana shiryarwa da wannan alqur'ani da wannan addini da wannan manzo duk wanda ya bi shiryarsa zai shirya da shi subulas salam hanyar aminci ita ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku na fata an fahimta wa yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur ya fitar da su daga duhai zuwa ainihin wato haske bi idnihi da iznin sa wa yahdihim ila siratin mustaqim sannan a cikin suratul an'am aya ta 127 Allah ya ce lahum darus salami inda rabbihim lahum darus salam gidan aminci ya tabbata gare su gidan assalamu alaikum kenan ina fata an fahimta yawwa yasa yace waziqal ladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumura sai yace hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha sai yace me wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina waziqal ladhina taqaw rabbahum tina lokacin da Allah ya koro ko mala'iku suka koro waɗanda ko suka sako waɗanda suka ainihin wato ji tsoron Allah aka rako su ilal jannati zuwa aljanna zumuran kungu gungu jama'a jama'a yanki yanki hatta iza ja'uha har sai lokacin da suka zo bakin kofar aljanna Allah ya samu ne za a yi wa wannan futihat abwabuha Allah ya ce sai a bude kofofin aljanna wa qala lahum khazanatuha masu gadin aljanna mala'iku he su ce mana insha Allah salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku na fata an fahimta tibtum kun ji dadin ku fadkhuluha khalidina kuna shi ku shiga cikin ta kuna masu dawwama na fata an fahimci magana yasa a cikin aljanna ma gaisuwar ita ce assalamu alaikum Allah ya ce wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar yan aljanna ita ce assalamu alaikum wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin an gane maganar da kyau ko da haka anan ma yace lahum darus salami inda rabbihim suna da gidan aminci a gurin ubangijin su a ranar tashin alkiyama wa huwa waliyuhum bima kanu ya'maluna kuma shine majibincin lamarin su game da abin da suka kasance suna aikatawa wallahu yad'u wannan yazo a cikin suratu yunus aya ta 25 yace wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryawa zuwa ga gidan aminci shine gidan assalamu alaikum aljanna kenan jama'a yasa hadisi ya tabbata annabi yace idan kuka haɗu da junan ku ku yi sallama wa juna in kun yi sallama kuma ku yi musafaha sai ce ko da bishiya ce ta higa tsakaninku ma'ana ka gamu da dan uwanka anan wannan ita ce bishiyar misali ka gamu da dan uwanka anan shi kuma yana nan sai kuka hadu anan sai kuka assalamu alaikum aka gaisa sai shi yayi nan sai kai nan sai kuka fito ta bayan bishiyar nan annabi yace ku kara haduwa ku yi sallama yace wannan rabuwa da kuka yi da haduwa da kuka yi anan kuna yin sallama an sake gafarta muku an ba ku aljanna amma kawai mutum ya zo ya ce muku barka dai sai ku tsime ku rabu da shi duk wanda ya ce muku barka dai ku yi haka ya kalle ku kuma ku kalle shi ya ce ya jama'a ina muku barka ba za ku haka ku ta yi barka ba gaisuwar musulunci ba ne ko ba gaskiya ba ne barka ai ba gaisuwar musulunci ba ne assalamu alaikum ita ne gaisuwar musulunci sallama dai ko kuma su ce barka dai na ka rabu da shi shi ma Na'am? Shi ma ka rabu da shi. Kai dai in ka zo ka yi wa mutane sallama. Yawwa, domin ai akwai hadisi, Annabi yace wanda ke tafe shi zai wa wanda suke tsaye sallama. Wanda suke yake tsaye shi zai wa wanda suke zauna sallama. Wanda yake zaune shi zai wa na kwanta sallama. Haka ne? Dan haka kai idan ka zo kai musu in sun ki amsawa mala'iku sun amsa. Ba shi kenan ba? Mala'iku sun amsa a idan ma ba su amsa mala'iku suka amsa ma dan Allah ba gara mala'ikun ma su amsa maka ba. Tunda suna ya sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Ko ba haka bane? Dan haka in suka ki amsawa mala'ikun rahama sun amsa ma falillahi alhamdu wal minnatu sun yi wa kansu. Ai abun din mai sauki ne. Ba wani abun wahala a cikin addinin nan sai dai idan mutum bai tsayaye kula da shi ya kiyaye shi ya dube shi ba. Na
kamar kirsaye ma sallama za ka mayar masa idan ka
fito za ka mayar masa yana tambaya in kirsaye ma sallama za ka mayar masa shine magana mafi inganci akwai malaman da suke cewa ba za a mayar masa ba amma za ka mayar masa shine gaskiya saboda ayar da tace wa idza khuyyitu ai bata kebe tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba cewa sai idan aka yi muku sallama ma'ana bata ce in musulmi ba da haka idan mutum kirista ne sai ya zo wuce sai ya ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salam na fata an bayyana magana amincin Allah ya tabbata a gare ka kace kai ma amincin Allah ya tabbata a gare ka ai kamar fatan shari'a ne amincin Allah ka ba fatan shari'a bane ka masa fatan shi ma ya shigo ne na fata an gane na sai an ce shi in ya maka sai ka mayar masa eh haka ce barka sannan ku barka ku dai to anan ne barka take aiki an ga makar da kyau anan ne barka take aiki yau ana eh to wannan har kafire sun yi wa annabi eh salamu alaikum wanda wannan wallahi ba karamin kuskure bane yawa ya eh sai ka ki amsa mar ko kuma ka ce maka wa alayka salamu eh yawa saboda ai wasu kafire sun zo suna yi wa annabi sallama yace salamu alayka ya rasulullah ma'ana salamu alayka in aka cire alifin da lamun ana nufin mutuwa akan ka ya manzon Allah ma'ana kamar suna mar fatan Allah ya kashe ka na fata an gane to wata rana sai suka zo suka yi a kunnan na Aisha assalamu alayka ya rasulullah sai na Aisha tace wa alaikumus salam wa ghadabullahi wa iqabuhu annabi yace mahalan ya Aisha tsaya Aisha tace ya rasulullah baka jin abin da suke faɗa yace naji ce to me yasa ba zaka mayar musu ba yace a'a inni ban mayar musu ba Allah ya mayar musu da mummunar amsa akan su mu kuma an mayar mana da kyakkyawar amsa akan mu na fata an bayyana magana saboda haka ko kai shiru ka rabu da su in suka maka mummunar sallama ko kuma ka mayar musu da irin kalar wanda suka yi maka Allah ya kiyaye saboda haka dai muna karo to wannan ayoyi ne dan a gane maganar fa tana da daraja maganar assalamu alaikum abu ne mai muhimmanci a cikin addinin musulunci addu'a ne ake wa juna kuna ga gaisuwar ƴan aljanna ma assalamu alaikum ce kamar yadda muka karanta a balahum darus salami inda rabbihim wa tahiyyatuhum fiha salam wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila salam wassalamu ala alayya kujira lokacin annabi isa lokacin da yazo duniya daga cikin maganganun da yayi yace wassalamu alayya aminci ya tabbata a gare ni yauma umir yauma wulidtu ranar da aka haife ni wa yauma amutu da ranar da zan mutu wa yauma ub'athu hayya haka ranar da za a tashe ni ainihin wato ina rayayye an gane ko to lokacin da Allah madaukakin sarki zai tura annabi Musa zuwa ga ainihin wato Fir'auna me yace musu yace fa'ati yahu faqula lahu faqula ku ce masa inna rasula rabbika mu yan aikin shi shugaba ko na addini musamman ma na addini ba wai iya aikin sunci mutane to dole ya tahi domin ya kwato masa haƙƙi gurgurdan damar da Allah ya bashi kun ga annabi Musa da annabi Harun ai aikin su zuwa su yi wa'azi ne ko ba haka bane amma sai Allah ya ce fa'atiyahu ku je masa faqula ku ce masa inna rasula rabbika mu dinnan ƴan aikan ubangijinka ne daga cikin abin da Allah ya turo mu mu yi maka ko mu ga maka fa arsil ma'ana bani isra'ila ka saki bani isra'ila wala tu'adhibuhum ka daina azabtar da su da haka in ka ji an zo anguwa an kama wani ba da haƙƙi ba bai yi abin da ya cancanta a kama shi ba to haƙƙi ne akan ka a matsayin ka na mai da'awa kana da damar zuwa gurin DCO kana da damar zuwa gidan commissioner of police kana da damar zuwa abin nan division kaza sai ka buga mashin ɗinka ko mota sai ka ce ni ne limamin masallacin Mai na zo ganin commissioner ne ka tsume kuma ka batare billahi lazzi yawa ka batare yawa na zo ganin commissioner of police ne a ce masa imam ne na masallacin Mai yazo kuma mai karantarwa a masallacin Mowa Muhammad Kambu dake bayan primary Malam Kuri yes ka tsume ka batare wallahi ce to bara ga yamar ce eh aje ga ya masa can sai ka ji an ce to ku shigo da mana malan ka shigo assalamu alaikum wa alaikum assalam ku gaisa ce to kwanakin abin nan kwana biyu da suka wuce ne muka ji labarin jami'an ka sun shiga sun kama wasu bayin Allah amma a bisa bincike da nazari da muka yi wannan bawan Allah da aka kama bai da haƙƙin kama shi da aka yi wanda suka yi laifin daban shi kuma da aka kama shi daban ka karanta hujjoji ka kawo dalilai na fata an fahimta kuma dole a saurare ka kuma dole a je a binciken an samu bai da haƙƙin kama shi dole a sake shi a baka ko ba haka bane to wannan yana daga cikin abin da ake bukata wanda Allah ya ba su matsayi na addini da rayuwa su dinga yi wa al'umma ka taimaka musu wajen kubutar da rayuwarsu kubutar da abin nan haƙƙin su da aka tauye da shauransu kuma wallahi jami'an tsaron nan da yawa daga cikin su akwai waɗanda suke mutunta wannan matsayin wanda daga sun ji cewa malam wane ne yazo ce ah ku ce wa kaza bari ba ku misalin mutum daya zuwa mutum biyu akwai Alhaji Safiyano DPO wanda ya gama a locus yanzu ya koma Gombe division wanda kusan ma promotion aka yi masa aka kai shi Gombe division domin a Gombe aka baka DPO in Gombe division to saura ka zama commissioner kuma ko ba haka bane saura ka zama commissioner saboda nan ne inda kusan duk division na Gombe babu wanda ya kai shi to Alhaji Safiyano yana daga cikin kokarinsa wallahi din rigimar da ta faru idan na kowaya na buga masa wallahi tallahi sai ya saurari ni kuma sai yayi abin da ya kamata yasa a daina condemning din mutane gaba daya akwai na kirki wallahi a cikin su akwai bayin Allah a cikin su yanzu kwanan nan akwai wani dalibin mu ina jin ko malam Aminu ne kai ne malam Aminu ko kai ne wanda aka tare a mashin ko ko ba kai bane kai ne ba
ni ne malam
yawa kai ne ba malam Ahmad gashi na a zaune tare shi suka yi za su karbi mashin din sa sai ya ce masa ni dalibin malam Albani daga gurin karatun malam muke suka ce in da gaske kai dalibin malam ne kira shi a waya akai sa'a ina kusa waya ta ta kusa wallahi kawai ya doka min kira Allah ya taimaka bana wata sabga kawai sai na daga ce akarbakallah wallahi tare ni akai aka ce ai nace musu ni dalibin ka ne daga gurin karatu muke sai aka ce in da gaske ne nemo ka shine na nemo ka sai Allah ya taimake ka daga dan haka gashi nan ku yi magana ya mika min shi nace wallahi wannan dalibin mu ne sake mana shi yace malam ai an gama tunda dai naku ne ai mu ma namu ne ai kaga akwai mutanen kirki bayan Allah a cikin su ko ba haka bane to muna wa irin waɗannan mu na kirkin bayin Allah masu mutunta mu suke mutunta addini da malamai Allah ya saka musu da alheri Allah ya ƙara musu ƙwazo da matsayi su kuma wanda suke da shegantaka Allah ya shirye su to wannan shine saboda haka yace masa ka saki bani Isra'il mun zo ne mu gaya maka mu manzannin ubangijinka ne daga cikin aikan da Allah ya yi mana ka sake bani Isra'ila wala tu'adhibuhum ka daina azabtar da su ina fata an fahimta sai suka ce masa kad ji'ina ka bi ayatin min rabbik mun zo maka da aya da gurin ubangijinka sai suka ce wassalamu ala man ittaba'al huda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a ma'ana idan ka shiryu ka zama musulmi kai fir'auna to ka shiga aljannar Allah in kuma ka kangare illahi ladzi ranar da kuka gamu da Allah ba za ka share ba ina fata an gane magana to wannan shine saboda haka wannan yana daga cikin ainihin wato abin nan to bari mu bar ayoyin haka dan suna da yawa ayoyin suna da yawa muka ce za mu ta karanto su a lokaci zai tafi kuma ba mu karasa ma babin da muke ciki ba dan haka wannan magana kamar yadda muka ji cewa karkaiwa mutum wata gaisuwa in ba sallama ba yace wannan sallama ce ta yara ta matasa wannan magana al-Imam Abu Nu'aymin ya fitar da ita a cikin Hilyatul Awliya mujalladi na 4 shafi na 86 sai yace wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi annan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi Muhammadu manzo Allah yace man bada bil kalami qabla salami fala tujibuhu duk mutumin da yazo ya same ku yasa wata rana an yi wani abu a wannan majalisin namu wani mutum yazo bai sallama ba kuma ciki yake ka san haka mutane suke da farko ma tukunna yayi gaba ya dawo baya ka san wasu gidadawa ne ka zo anguwa kana cikiyar guri kuma ga jama'a ka gani amma ba za ka yi musu magana ba ke kiye magana yaje ya dawo yaje ya dawo to daga karhe da sai ga cewa no go dole sai yayi magana sai da Allah ina ne gidan wana kaza sai duk aka share shi ina guri dama ni ne malam wanda zan dan gyara to ni ma an yi hauka dan haka ni ma sai ne gum sai na tsume abina tunda bai kyauta ba ya sake magana ta biyu bai kyauta ba abin bai sallama ba sai aka abin aka rabu da shi can sai wani ya daga hannu na manta ina ga Suleiman ko ba Suleiman bane ba kuwa ba tita ba kai bane ina ga tita ne sai ce wa kake nema ne he ce wani he ce ya tafi koyan sallama ya ce da Allah ku ya hakuri assalamu alaikum wa rahmatullahi na fata an fahimta to haka ake gyarawa mutane in mutum yazo ya ce maka ya wane ka ce ai wane ya tafi koyan sallama ai in mutum zai gyara ya gyara so da haka ana koyawa mutane al'amura na tarbiyya amma haka kawai mutum yazo ya same kawai kai ma hannu kutafa kai kuma dan kai ma sakare ne irin sa kai ma haka kai mar kutafa a'a in aka yi sallama assalamu alaikum aka gaisa in yazo sai a tafa to wannan daga baya kenan amma kawai daga gamuwa sai tafawa a bai ba to shine annabi yace man bada bil kalam wanda ya fara muku magana qabla salami kafin ya muku sallama fala tujibuhu annabi yace kar ku amsa masa wannan hadisi akrajahu ibnu sunni fi amal yawmi wal layla al imam ibnu sunni shi ya fitar da shi a cikin amalul yawmi wal layla ayyukan yini da kuma dare sunan littafin kenan a nambar magana ta 214 wanzur as-sahiha karanta littafin silsilatul ahadisu sahiha na Muhammad Nasiruddin Albani a nambar hadisi na 718 Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a aljanna alwasiyatul hadiyata ashar wasiya ta 11 yato shabab wannan ita ce gaisuwar matasa ai anna ba'd ash-shababi cewa lalle wasu daga cikin matasa tastatibu nufusuhum naw'an min at-tahiyya wasu irin gaisuwa tana faranta musu rai ba gaisuwar musulunci ba wa yara annaha ajmalu ma yakunu indama yalqa ikhwanahu kuma yana ganin cewa yayi musu irin wannan gaisuwar ita tafi dacewa lokacin da ya gama da ƴan uwansa aw zumala'ihi ko kuma ainihin wato abokansa fayatruku salama dan haka sai kaga ya watsar da yin sallama wa yahjuruhu ya kaulace mata wa yabda'u bi ba'dhi at-tahiyyati ya dinga farawa da wasu irin gaisuwa allati raghiba fiha wanda yake kwadayinta wa mala ilaiha kuma ya karkata zuwa gare ta farubba maqtasara alaiha wani lokacin ma iya wannan gaisuwar yake takaituwa a kanta wa taraka salama he bar sallama din wa rubbama wani lokaci kuma atabi salami ba'daha bayan yayi wannan haukan gaisuwar nasa kuma daga baya sai ya sallama kaga an yi dade kan yade kenan ko ai sallama ya kamata a fara in ya so kowace irin magana sai ta shigo haka ne ko ba haka ba yace wa min jumlati wasaya salaf alwasiyatul hadiyata ashar kenan bari mu gama da wannan sai mu dan yi wasu maganganu kadan sai mu ainihin wato tashi an gane magana da kyau ko yace wa min jumlati wasaya salaf daga cikin dunkulallin wasiyoyi na magabata li shababi ga matasa aidan har ilau ma ja an abin malihi shine abin da yazo daga abul malih qala lana maimun bin mihran maimun dan mihran yace wa nahnu hawlahu muna tare da shi muna kewaye da shi ya ma'ashara shababi ya ku matasa quwwatukum ij'alu ha fi shababikum kun ga karfin da Allah ya baku da lafiyar da Allah ya baku to ku sanya ta a cikin wannan matasan takata ku ku yi amfani da ita kafin ta gushe wa nashadukum haka nishadunku fi ta'atillahi ku sanya shi a cikin da'a ga Allah nishadin da mutun yake ji, da lafiya da mutun yake ji, da kwanji da mutun yake ji, ya dinga qiyamul layli, yana karatun alqur'ani, yana ainihin wato zuwa sallar jami'i, yana yin sallolin nafilfili, yana yin ayyukan addini, to wannan shine ya ribaci wannan nishadi da wannan lafiya da wannan kananan shekaru da wannan matasantaka da Allah ya masa. Ina fata an fahimta. Ya ma'ashara shuyukh, ku kuma ya ku tsofi hatta mata, sai yaushe tambaya yayi musu, kaga kwashan ma a gaba ko, ma'ana ku matasa ku yi amfani da damar ku kafin ta kubuce, ku kuma tsofi sai yaushe, me wannan magana take nufi? Ma'ana mutum ne zaka ga ya tsufa, amma duk da haka tsufan kuma ya ke amfani da tsufan wajen ya gyara abin da ya bata a baya. Ban gane ko kun gane ba? Mutum ya shekara 70 ko 65 ko 80 ba biyu, amma har yanzu ba zai iya zama yayi karatun alqur'ani ba, ba zai iya tashi yayi sallah ba. To ko da yake magabata sun fada, sun yi wata magana, suka ce ba a yin tsohon kirki sai in ya zama matashin kirki tun farko, ko ba haka bane? In kaga tsohon kirki, to dama tun yana matashi matashin kirki ne. To haka kuma ba a tsohon banza sai in dama matashin banza ne. In kaga tsohon banza, to dama tun yana yaro yaron banza ne, matashin banza ne. Yanzu ga baba, baba da kuke gani din nan, kuna ganin sa a zauna anan, baba a sati a kwana nawa kake hada haddan Qur'ani, kake hada saukar Qur'ani? A'a, ku bar baba ya ba mu amsa. A kwana nawa kake hada sauka baba? Sati biyu ka sauka. Kuma wallahi mun yi maganan nan da shi da jumawa anan, cewa duk sati biyu yakan sauke alqur'ani, dan Allah in baba bai amfani da shekarun sa na samantaka a baya wajen karanta qur'ani da luzumtar qur'ani ba, a yanzu ya isa a wannan yadda Allah ya yi shi nan ya iya karanta qur'ani? Ba zai yiwu ba. Ka gani? To ka gani ba magila zake karatu, mu ga mu duk gaba ɗaya da tabarau ake abubuwa. Na fata an fahimta. So kaga wannan ya nuna ne a baya an yi amfani da dama, an karanta Qur'anin, an zama abokin Qur'ani. Yanzu tsufa ya zo, Allah bai hana wannan karatu ba. Alhaji Ahmadu Haruna, AA Haruna, baban ciyaman na Gombe local government na yanzu, wanda duk ya san shi yake zuwa gurinsa tunda ni kafin ya rasu, Allah ya sa wata kauna ta haɗu tsakanin da haka kawai yana zaune a falonsa. Wallahi sai ya buga mun waya, sai imam ce na'am, ce to ko zaka samu lekowa? In ce to bismillah akarma kallah, alhaji ina zuwa. Wallahi sai naji wani lokaci ba wai ya kira ne dan wani aika ko wani abun nan ba, abu biyu yake sa ya kira ni, wata ran ya kira ni haka kawai sai ya min kyauta, ko ya dauko kuɗi yaban, dama shi haka yake, sai ya saka kuɗaɗensa a cikin envelope, sai ya ajiye su kamar guda 10 ko guda 15, sai ya miƙe akan wannan kujerar tasa, sai ya dauki Qur'ani yana karatu, can an jima sai ya sa waya sai ya kira haka makalla, to bismillah ko za a leko, sai ya ajiye waya, kana zuwa in kuka gaisa aka dan hira minti 5 sai ya dauki envelope sai ya baka. Da haka shi daga na ga wayansa sai na yi miƙa na ce alhamdulillah. To ka ji ko? Ba ni kaɗai na san shi, wallahi ina ganin wayansa sai na yi hamdala jama'a, saboda na san ɗayan biyu ne, ko mu je a gaya mana wata magana da za ta amfanar da mu, ko kuma mu je a haɗa mana biyu a yi mana magana da za ta amfanar da mu, kuma a ɗan ba mu ƴan kayan banki. Yawwa. Eh baba. Wata ran kuma ka je ce juya buɗin motarka, sai ka juya kawai sai a ce samar buhun shinkafa biyu. Wallahi ba ruwan shi, amin amin mana. So ga Qur'ani a hannunsa, wallahi har mutumin nan ya kwanta dama jama'a baya sa tabaro wajen karanta Al-Qur'ani. Kuma shi ma duk sati ɗaya sati biyu ya sauke Qur'ani. Ba za ka sha mamakin wannan dattijo ba, sai ka ji labarin yadda aka yi rasu. Ko kun san da Azumi bawan Allah nan ya rasu a bakinsa? Da Azumi. Bohul. Ai shi dama yana daga cikin dattawa a garin nan, wanda suke bawa mutane ruwa, suka shayar da mutane ruwa, sannan yana daga cikin dattawan da suke sayan abinci su tara ba don komai ba, sai dan lokacin da ya tsada su sauƙaƙa wa mutane. Yana daga cikin rekod ɗinsa. Allah ya gafarta wa Alhaji Ahmadu Haruna, ya haɗa mu da shi a aljanna. So irin waɗannan tsofin ka je ka bi samartakarsu, zaka samu sun yi wa Allah aiki a lokacin da suke samari, sun tsaya sun yi addini, sun yi karatu, sun zama mutanen kirki, ba biyayyen mata, ba biyayyen, ba shaye-shaye, ba kaza, ba kaza, ba kaza, sai Allah ya killace rayuwarsu, ya hana su tambadewa da lalacewa. Amma kai duk wata tatalin ka kurbe, duk wata kodin ka surbe, duk wata waye sunan ɗayar kace kana so kai tsufan kirki, wallahi ba zai yiwu ba baba, haka ne baba ko ba haka ba, ba zai yiwu ba. To dan haka wallahi karatun nan namu ne matasa, mu ji tsoron Allah mu gyara. Allah ka kebo bayi, in ji mallam jingir, Allah ka kebo bayi. To shine bari mu karasa, shine yake cewa Ausa sallallahu alaihi wasallama ko haka ne, Ausa sallallahu alaihi wasallama bistijlal quwwati shabab, kaga anan gurin rahimahullahu afwan, Ausa rahimahullahu kaga yayi wasiya Allah masa rahama, bistijlal quwwati shababi, da mutane su tsaya su ribaci karfin samartakar da Allah madaukakin sarki ya basu, wa nashadihi, da kuma nishadi fi ta'atillahi, a cikin da'a ga Allah azza wa jalla mai girma da daukaka, wa ma yuqarribu ilayhi, da kuma abinda zai kusantar da su zuwa ga Allah. Thumma qala, sai sake cewa, ya ma'ashara shiyuki, ya ku tsofi, hatta mata, sai yaushe, yani abinda yake nufi da wannan magana, hatta mata tantaziruna wala tastajilluna hayatakum fi ta'atillahi azza wa jalla, me yasa kuke sauraro, ba za ku yi amfani da sauran shekarun da Allah ya baku ku ribaci rayuwarku ba cikin da'a ga Allah. Kana tsoho baka qiyamul layli, kana tsoho baka karatun Qur'ani, kana tsoho baka zuwa jami'i, ina fata an gane kai da kake, in ana cewa akwai wanda suke gabar mutuwa, to kai ne na farko, to sai yau he zaka gyara, shine tambayar da yake cewa ya ma'asharar shuyukhi ila mata, ya ku tsofi wanda Allah ya musu shekaru, sai yaushe za ku gyara. Allah ka ba mu ikon gyarawa. Alwasiyatu thalithata ashar, ko thaniyata ashar, ita za mu tashi sati mai zuwa. Abinda muka faɗa daidai a cikin wannan littafi, Allah ya tara mu cikin ladan, wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike, Allah ya yafe mana. Muna addu'a ga wannan ƙasa, Allah madaukakin sarki ya zaunar da ita lafiya. Yan uwa, wannan ƙasa tamu tana cikin masifa, a dage da addu'a. Masifu manya-manya guda biyar jiya na lissafo su a gurin majalisi, wanda ke son jin su dalla-dalla ya same mu ranar Juma'a in Allah ya yarda. A kansu za mu hudu ba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Ana cikin tashin hankali a ƙasar nan, ana buƙatar addu'o'i, ana buƙatar gyara, ana buƙatar saiti. Za mu gaya wa shugabanni gaskiya, mu gaya wa waɗanda suke rike da jagoranci gaskiya, mu gaya wa malamai gaskiya, mu gaya wa matasa gaskiya, mu gaya wa tsofi gaskiya, mu gaya wa ma'aikatan gwamnati gaskiya, mu gaya wa 'yan kasuwa gaskiya. Kowa ya gyara, sai Allah ya gyara mana. Muna addu'a Allah ya gyara mana. Daga ƙarshe, ina ƙara addu'a har ilau ga wanda suke kula mana da wannan masallaci, da suka tsaya tsayin daka wajen kula da wannan masallaci. Allah ya saka musu da alheri, Allah ya biya musu buƙatunsu na alheri, tun daga limamanmu, ladananmu na magana akan gaisuwa.
Akwai manyan mutane ba su musallawa, ba su jira
ku idan ai mun riga mun faɗa, wanda yake da haƙƙin sallama annabi ya lissafa, na zaune na tsaye ya yi wa na zaune, na tafe ya yi wa wanda suke zaune, ba abin da wanda suke tsaye ba tafiya suke ba. Ma'ana kana tafiya kan layi, sai kaga wani a tsaye, kace mar assalamu alaikum, ko kai kana tsaye sai kaga wani a zaune, kace mar assalamu alaikum. To haka ake bukata, ma'ana ba girma ne wai da matsayinsu ba, kawai ana la'akari da wannan yanayi. Aka tsinci kai, in an tsinci kai a yanayin da su suka mata su yi sallama, komai girmansu su ya kamata su yi muku sallama. In ba su yi muku ba, kai kai musu babu laifi, in kai musu ba magana ta kare ba. Allah ya baka ladan wannan sallama din. Ai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana suna zaune, sai wani ya zo ya ce assalamu alaikum, sai aka ce masa wa alaikumus salam, sai annabi ya ce lada goma. Wani ya sake zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, sai aka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, sai annabi ya ce lada 20. Sai wani ya sake zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sai aka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu, sai annabi ya ce lada 30. Ma'ana sallamar ma mataki mataki ne. In kace assalamu alaikum, sai aka ce ma wa alaikumus salam wa rahmatullahi, ko to kaga lada 10 za a baku da kai da wanda ya maka. Allahi wa barakatuhu, sai aka ce maka wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu to lada 30 kuke da shi shi ma ya tabbata wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu duka ya tabbata ana sakawa so dan haka mutane su gane kin yin sallama da kake wa mutane kanka kake kashewa baka sani ba na fata kuna fahimtar magana yin sallamar gata ne gare ka kuma gata ne ga wanda kai wa to rahin sanin muhimmancin abin shi yasa muke wasa da abu saboda haka da Allah mu kiyaye Allah ya kiyaye mu so muna addu'a ga waɗannan bayan Allah tun daga limaman mu ladanan mu Allah ya saka musu da alheri yan midiyar mu da suke kokarin yayata karatutukan nan da daukar su da killace su da inganta su Allah ya inganta mana su duniyar su da lahirar su ya biya musu dukkanin bukatun su na alheri ya yaye musu dukkanin damuwoyin su da suke fama da shi ga ma saman dan media ko mu ce ba sabo bane shi ma dai yana cikin yan uwa shi ma yace zai fara zuwa ya dinga daukar katuna yazo satin da ya wuce yau ma yazo shine Alhaji Ibrahim Allah ya saka masa alkhairi yazo domin ci gaba da wannan karatu yana dauka shi ma duka dai documentation ne ana yi ana ajjewa saboda gaba Allah ya saka masa alkhairi to sannan muna addu'a har ilau ba fa sai ni jama'a bai da lafiya kuma bawan Allah nan ya shafa ma a cikin yan kwanakin nan wanda har ya jijji asibiti an yi ta zuwa ana masa dressing jikin nasa gaskiya ya jijjiki ba dan kadan ba dan yana gaya min da bakin sa yace wallahi bai yi tsammanin zai kai waɗannan lokutan ba bai rasu ba saboda yanayin da ya tsinci kansa dan haka yana da haƙƙi a matsayin sa na makocin masallaci kuma abokin hulɗa da Allah mu sa shi addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya yi masa Allah ya sa ka fara ne wannan jinya da yake fama da ita idan da raban tahi da miƙewa yayi tafiya da kafarsa Allah ya nuna mana wannan lokacin Allah ya yi masa sannan in ba ku manta ba satin da ya wuce mun kafa kamera mun kafa waɗannan abubuwa sai wuta ta dauke saboda abubuwa sun yi nauyi wuta ta yi nauyi to nan take muna tahi daga nan Alhaji Hussein Allah ya saka masa da alkhairi ya mun waya wallahi ba ni na kira shi ba shi da kansa ya kira ni yace malam wannan matsala ya zami da ita nace masa to director ya kake ganin za a yi yace waɗanda suka yi mana inbatan nan ka same su mana su ba mu estimate din da zamu inganta wannan abun yadda kome muka zo muka kafa in Allah ya dautar mu ba ta ƙara daukewa ba nace to ba damuwa Alhaji abin director muna godiya Allah ya saka sai na kira shi engineer na gaya mar muka haɗu da su Aliyu anan nace su sami engineer da su Malam Suleiman su masa bayani suka yi wa engineer bayani ya ainihin wato yi estimate kwana biyu ko uku da yin estimate din wallahi ya turo min ni ban ma tura Alhaji Hussein ba wallahi bawan Allah ne sai ga kiransa ya ƙara kira yace malam mun yi magana akan gyaran wannan abun har yanzu ban ce ka ce komai ba nace director ai mun afuwa an tura min estimate din wallahi ban tura ma bane yace to da Allah ka turo nan ma ban tura masa ba san da jiya muka hadu a shakkato nasa sabo da ya bude a malan inna ka san sabga ta wani lokaci sai a hankali wallahi to yanayin ne abubuwan ne sun yawa to wallahi muka hade yace malam fa baka turo ba fa ka turo bin da estimate din da account number to a lokacin ne bayan na bar gurin sai na tura masa ina tura masa ko ya turo kudi ni kuma na tura wa ainihin wato engineer ya turo kayan aiki yazo ya tura gaba daya aka gyara yanzu gashi wuta ta tura mu zuwa gaba bamu da matsala insha Allah ta'ala to ya Alhaji Hussein Allah ya saka da alheri Allah ya biya ka da aljanna wannan hidima da ka dauka kake tai ba gajiyawa Allah ya kada ya gajiyar da kai Allah kuma ya ci gaba da buda ma sabon gidan mai da aka bude jiya muna addu'a Allah ya sa albarka cikin sa kamar yadda Allah ya sa albarka a sauran gidajen mayin gabaki daya muna addu'a subhanahu wataala ya sa mu dafiya mu gama lafiya ya ji kan iyayen mu ya gafarta musu ya hada mu da su a jannatul firdausi zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure ko tuntuban harke ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana hadha huwa ma indana wa billahi tawfiki fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka